our budget, especially for 2021, should be mindful of what we do to provide employment opportunities for this youth.
A nan shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ne yake cewa ya kamata kasafin kuɗin mu na shekara 2021 ya mai da hankali ne wajen samar wa matasan Najeriya damar ayyukan yi. Sun gudanar da zanga-zanga saboda iya abin da za su iya yi kenan. Mu dauki mataki, mu yi kokari mu same su a inda suke. Ba sai mun jira har sai sun yi kokarin zanga-zanga ba. Amma ɗaya cikin jigajigan jam'iyyar APC, Janar Darus Gulele Mai Murabus, ya yi nazari akan wannan batu.
Su a matsayin su na ƴan majalisa me suka yi a can constituency din su dukan su 109 ne fa su kuma rest din su kuma 360 ne ai kowa yayi wa matasan nan a wannan lokacin da mu kowane ne yayi constituency din wannan protest din da zamu same shi amma ba zamu samu ake ba su da aikin yi ba sai dai su yi kawai akan aiki na police brutality a wanda aka zabe shi din nan su nawa ne suka kawo suka fitar da su daga talauci su ne kamata su cire su daga talauci suka cire daga talauci shikenan wanda yawa yara za su samu bunyi kuma za ku zan kiyar sun zaki mutum
amma ɗaya cikin masu magana da yawun jam'iyyar PDP Umar Sani Dekat ya ce wannan furuci da shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmed Lawan yayi ba laifi bane
idan abu ya kai ya ci tura to dole a fito fili a yi jawabi ba mu san dalilin shi da yasa ya fito ya yi wa irin wannan jawabi a bainar jama'a ba wataƙila ya yi kokari ya shigar da ra'ayinsa ga fadar shugaban ƙasa amma ba a amshi kiransa ba saboda haka domin ya fitar da kanshi daga zargin jama'a cewa suna ba da shawara amma ba ta kaiwa gare shugaban kasa ko kuwa ba amfani da shawaran su
shi ma mai nazari a al'amuran yau da kullun Comrade Isa Tijani ya ce akwai abin dubawa a maganganun Sanata Ahmed Lawan
shi a cikin gwamnatin yake kuma shi ne na uku a cikin jerin shugabannin tarayyar Najeriya so saboda haka ko hasilin Isa Asare ne ba zai ce ya faɗi wannan magana domin kiyaye ga gwamnatin ba ya san abin da ba mu sani ba ya ga abin da ba mu gani ba ya san irin cikin murda da kai komo da suka yi saboda dakile wannan masifa to kin ga ashe idan aka ce kowa shiru zai yi zira ma gwamnatin ido sai ta yadda ta yi to ba zai yi daidai ba
matasan Najeriya 10,000 ne suka gudanar da zanga-zangar NSAS a fadin kasar kwanan nan inda suka nuna fushin su akan cin zarafin mutane da ƴan sanda ke yi da kuma rashin shugabanci na gari lamarin da ya ja hankalin gwamnati Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya